idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa a daidai lokacin da ake shirye-shiryen fafata wasanni tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City da Barcelona na nahiyar nazarin nahiyar Turai, sai ga shi ƙungiyar ta Manchester City na zaunin ɗan wasan Barcelona mai taka leda a ƙungiyar ta Barcelona mai suna Yeri Mina na shekara 22. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan na zaunin ɗan wasan Arsenal mai suna Marco Verratti akan kuɗi kan miliyan 88. Arsenal da Manchester United na zaunin Edon Cavani daga ƙungiyar PSG. AC Milan ta yi yunƙuro don sayan ɗan wasan Leicester City mai suna Sande Okazaki. Real Madrid da PSG na zaunin ɗan wasan Liverpool mai suna Philippe Coutinho, wanda yake ya fi buƙatar da ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a maimakon ya je ƙungiyar Real. Insha Allah.